أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين هكا ان وما صارم ونكو سدن نيسا إنا مكسلما إن تأدين مسلم شيتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من ساكدا وواتي قبل وانا كراتونا فسر للتابين المنظومة البيكونية wanda a yau shine halkan muta biyar kuma ina ji halkan muta shida ko ita ce halkan muta shida kuma zamu tashi inda malaka yake muna magana kan hadisi wanda yake makalubi wanda yake cewa wanda mun aji bayani ne a inda muka kare magana halkan muta gabata akan shadhi hadisin da yake cewa shadhi wanda yake cewa wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fashadhu wal makalubu qismani tala to nan zamu tashi cewa wa fashadhu wal makalubu hadithi wanda ake cewa maqlubi qismani kashi biyu ne tala suna biyo ma waɗannan da an ka ambata sai ya ce ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu wal fardu ma qayyartahu bi thiqa bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati wa ma bi illatin gamudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa wato shine yake cewa wal maqlubu hadithi wanda yake ce maqlubi qismani yace kashi biyu ne tala suna biyowa yace shine ibdalu rawin na farko shine canza maruwayci ma bi rawin da abunda aga wancan maruwayci din yace to qismu watan wani yanki ne shine ibdalu rawin canza maruwayci ma bi rawin da abunda aga wani maruwayci qismu to kashi daya kenan wa qalbu isnadin canza sanadi kuma shine isnadi limatinin zuwa ga wani matani wanda ba nashi ba shi ma qismu wani yankin ne shi ma daban wato anan abinda yake nufi da hadisi wanda yake makalubi shine hadisi wanda anka samu ko a cikin matani ne ko a cikin sanadi ne sai anka samu wani canji anka canja wani abu da wani wanda ba nan yake ba ta hanyar canza ko lafazi da wani lafazin da ba shi ba an gane ko kuma taqdimi da ta'khiri shine mamakin ga sunan da ya kamata a fara fadi kamar misali sai a fara fadin sunan uba sunan uba misali kamar ana fara fadin sunan uba sannan da sai mutum ya canza shi kuma ya fadi sunan da sannan ya fadi sunan uba ma'ana irin wannan taqdimi da ta'khiri da haka to wannan shine saboda haka akwai wanda suke cewa maqlubul matni akwai maqlubus sanadi to wannan shine abin da ake cewa hadisi wanda yake maqlubi wanda to shine rabe ne maqlubul matni da kuma maqlubus sanadi to anan misalin shi a cikin wanda yake maqlubul matni din shine kamar hadisin da yazo a cikin magana wanda yake magana kan boye sadaka ko mutum ya boye sadaka wanda Imam Bukhari da Nasa'i sun ruwaita daga Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah tsira da min sha Allah tabbata gari shi yana cewa sab'atun mutane bakwai yuzilluhumullahu Allah zai innuwantar da su fi zillihi a cikin innuwar sa yawma la zilla illa zilluhu ranan da babu wata innuwa sai wannan innuwar ta sadin sai yace na farko imamun adilin shugaba mai adalci wa shabun nasha fi ibadatillahi da saurayi wanda ya tashi a cikin bautar Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa rajulun da mutunan da qalbuhu mu'allaqun bil masajid ko shi zuciyarsa tana lataye da masallaci sannan wa rajulani da mutane guda biyu ta habba fillahi wanda sun kai soyayya saboda Allah ijtama'a ala zalika sun hadu akan haka wata farraqa ala zalika kuma sun wata farraqa alaihi kuma sun karabu gare shi din cikin soyayyar Allah kenan sannan wa rajulun da atu imra'atun da mutunan da wata mata ta kira shi zatu mansibin wa jamalin wata mata mai daraja mai kyau ta neme shi ya zina da ita fa qala sai ya ce mata inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah bazan yi ba sannan wa rajulun da mutunin da ta saddaka bi sadakatin yayi sadaka da wata sadaka fa akfa ha sai ya boye wannan sadakar hatta la ta'lama shimaluhu har hannun shi na hagun
bai san ma tunfiku yaminuhu abinda dam hannun shi na dama ya ciyar ba sannan wa rajulun da mutunin da zakara Allah khali ya tuna Allah yana shi kadai a kibi fa fadat aynahu sannan idanuwan shi sun ga kwararar da hawaye saboda tsoron Allah to shi wannan hadisi wasu sashin marwayata sun yi kalbin shi kaman daidai inda yake cewa din wanda yake magana kan sadaka din da yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha to nan wajen hatta la ta'lamu shimaluhu to sai an ka samu kalbi ga wasu kaga marokin su ce hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sai dai su ce hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kaga sun yi kalbi kenan marokin a ce hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sai sun ka ce hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimalu kuma kaga an san dai hannun dama wajen bayawa shine mutum yake mika mafi yako to wannan shine to kaga irin wannan to shi yake ce ma kalbi kenan a cikin sanadi kenan na hadisi kaga irin wannan suna nan da yawa misali sannan akwai misalin shi kuma a cikin kalbi maqalubi wanda yake fi sanadi shi kuma shine maqalubi sanadi hadisi wanda yake maqalubi sanadi to shi kuma wato shine hadisi ya zama sananne daga wani marwayaci ne to shikenan sai a tai amma yadda wannan hadisin zuwa ga wani wanda ba shi ba don dai hadisin ya samu karbuwa kila ya zama akwai abin da mutum yake kallo idan an ka jingina hadisin zuwa ga wani to za a fi kwadayen shi da bukata ta fi da in ga wani din ne kawai misali sai a ce wannan hadisin daga Salim aka ruwaito shi shikenan sai dai mutum wannan hadisin shi kuma sai ya ce sai ya canza mai sai ya ce daga Nafi'u an ka ruwaito shi an fahimta kaga wannan ne to kaga kalbi an kai kenan tunda ba na wancan bane sai an ga ce amma na wani ne alhali kuma ba shi yadda shi ba to kaga wannan kalbi kenan wannan shine yake ce maqalubi sanadi yana daga cikin maqalubi sanadi ne sannan haka nan ko kuma a canza sunan uba kaman misali sai a ce hadisin ga yanda yake an murrata bin ka'ab shi kuma sai mutum ya ce an ka'ab bin murrata ka gane kaga an canza an fara fadin ka'ab sannan an ka fadi murrata misali ne wannan shine to kaga kamar irin haka kenan to irin wannan canjin misali to shine yake ce ma haka nan to ba a sunin shi ma sannan akwai kuma kai yanzu kalbi wanda ake yi na dungurungun ma gaba ɗaya misali shine kamar a canza sanadin hadisin gaba ɗaya ne kamar misali a ce hadisin sanadin shi yana da mutane sun kai 5 ko ma 10 to sai a dauki duk wadannan mutanen guda 5 din gaba ɗaya sai a dauko wani hadisi wani matani na wani hadisi wani nasi na wani hadisi wanda ba su wadannan mairutan ba shine sun karo tun ba wani ne daban kamar yanzu misali sai a ce an ruwaito hadisi ga mutane guda 10 su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain misali kuma sai a zama ga wani hadisi san shi kuma daban shi ma an samu mutane shi ma ko mutum biyu ko goma shi ma sun ruwaito qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da amma yuribuka ila ma yuribuka misali to malmakin sai a dauke wanga sanadin na hadisin farko sai a dauko wancan hadisin na biyu din nasin hadisin sai a zama wanga nan ne kaga an yi canji na sanadi gaba daya to wannan shine ko kuma ta ne kenan to wannan shine yake ba da misali kamar irin abin da ya kasance ga wata Imam al-Bukhari lokacin da ya zo Baghdad kasar Iraq kenan to lokacin su shekaran garin suna son su mai jarrabawa da ake cewa shi masanin hadisi ne hafizi ne shin wai gaskiya ne ko ku dai to shine sai sun ka samu hadisi guda 100 aka samu mutane guda 10 wanda kowane mutum zai karanta hadisi guda 10 ne kuma amma duk zai cakudi zai canja sanadin nasu in ya karanto sanadin wannan hadisi misali haddasa na wani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza sai su fadi sai a fadi lafazin hadisin tare da kuma wannan sanadin ba na wannan matanin hadisin bane wancan mutum kowane mutum daya hadisi 10 ko ne mutum da hadisi 10 har su 10 kuma kaga in ka lissafa hadisi 100 kenan wannan a jarraba shi a gando yana ganewa to shine sai dai Imam Bukhari sai wanga ne daga hannu sai karanto me hadisi ga wani hadisi wanda an roto shi daga wani Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai Bukhari ya ce ban san shi haka ba ban san shi ba sai karanto me hadisi da biyu to ga wani na biyu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanto isnadi an wani Manzo Allah ya ce kaza Imam Bukhari sai ya ce ban san shi ba ya gama hadisi ne guda 10 na biyu shi ma hadisu 10 din gaba ɗaya kowa ya karanto hadisi ne guda 10 din tare da isnadin da sun kace canza din yace masa duk bai san su ba to a lokacin da ana yi su wadanda ba su san hadisi ba da sun fara cewa to shi wannan duk da aka yi ta cewa shi malami ne masana hadisi ne ga su hadisi 100 amma duk ko guda bai sani cikin su ba kuma aka ce mashi masana hadisi to sai bayan sun gama gaba daya sai ya dawo to kai na farko da ka karanto isnadin hadisin ka an wani hadisani an wani sai ya karanto shi din to abunda annasin hadisi ne matanin shi shine wanda wancan mutumin ya karanto cewa kaza wanda manzo Allah ya ce kaza to shi asanadi ne shi an matanin shi shi kuma hadisi kaza duk sai ya gigira su gaba ɗaya mai da su ce ga yanda suke to sunan ne malama sun hagano tabbata lalle Bukhari sai dai asallama mashi su da ma kuma wanda ba su sani ba su sun ka fara cewa ya za a ta cewa kuma masana hadisi ne amma gashi kuma bai gane ba amma su malama sun gano cewa ya sani ne tunda sun ka je yana cewa bai san shi din ba sun ka gano cewa to ya gano an caccanza ne shi yasa yana nufin wannan canjin da aka yi shi bai san wannan hadisi da wannan canji haka nan ba to kaga irin wannan shi yake cewa kalbi to wannan an ce bai halatta ba sai in jarabawa ce za a yi ma mutum to wannan dai in za a bai jarabawa ne don a gane hadda ta yi da sauran to wannan babu komai amma dai haka kawai to wannan ba a bai halatta ba haka kawai daga ga'ami wannan canjin ba wani dalili irin wannan na jarabawa din ba to wannan shi ne saboda haka abinda hukuncin shi da an samu wannan hadisi to dole a mai da shi yanda asulin shi yake an gane don haka sai a yi aiki da ainihin yanda asulin nashi din yake to wannan shi ne abinda ake ce ma hadisi wanda yake makalubi sannan sai malai ya ci gaba to shine nan malai yake mana magana kan hadisi makalubi yake cewa wa qalbu isnadin na'am yake cewa wal makalubi hadisi da yake cewa makalubi kismani kashi biyu ne talasuna biyu wa shine sai ya ce na farko ibdalu rawin canza marwayaci ma bi rawin da abinda aka ga wancan marwayacin kismi wani yanki ne shine wanda ni fada nace kamar yanzu misali sai ka zo a hadisi an rawaito shi daga Salim sai ka canza sai ka ce daga Nafi'u an karanto shi kaga canza marwayaci da abinda aka ga wani marwayaci kenan sai ya ce wa qalbu isnadin haka nan canza sanadin hadisi shi ma limatinin zuwa ga wani matanin da ba nashi ba kismu shi ma wani yanki ne shine kamar yanda liba da wancan misalin na inda ya farko ga Imam Bukhari to wannan shine sannan sai kuma malam zai ci gaba wannan muna magana shi kuma hadisin da yake ce ma alfardu yake cewa wal fardu ma qayyartahu bi thiqatin wal fardu hadisin da yake ce ma fardi ma qayyartahu shine abinda ka kayyade shi ka dababece shi bi thiqatin da wani wanda yake sika aw jam'in ko kuma mutanen wani gari aw qasrin ko kuma mutanen watan aw qasrin ko kuma takaitawa ala riwayati bisa ga wata riwaya kawai wato wannan shine hadisi wanda ake ce ma fardi shine zai buga mana shi kuma misali hadisi wanda ake ce ma hadisi fardi wanda shi wannan hadisi fardi din nan wato kamar ya so yayi kama da hadisi wanda yake hadisi watan garibi al hadisul garibi domin shi kamar sun zama kamar mutaradifani ne sun zama kamar mutaradifani wanda suna da alaka kamar mutaradifani ne hadisi fardi da kuma hadisi garibi iyaka shi wancan hadisi garibi kawai an yi itlaqin cewa shi watan shine hadisin da wani kawai ya kadaita da shi shikenan na fata an bayyana shine kawai aka mun kawo shi can baya mun riga mun yi shi shine wanda wani mutum daya ya kadaita da shi ya to shi kuma yanzu nan ne abinda zai gaya mana shi kuma hadisi fardi wato shine wanda anka kebe daga wani wanda athika shi wancan din wanda wani ta kace da shi ya ko thika din ne kuma ba thika bane dai duk dai dai misali shine garibin wancan kina wanda mutum daya ya ruwaice shi shi kuma wannan hadisi fardi shine wanda anka dabe ce wanda cikin thiqatu sai ya zama a ce sikawa ne shi kadai ya ruwaito wannan hadisin cikin sikatu ba wanda ya ruwaito shi kadai ko kuma cikin mutanen gari kaza su kadai sun karuto abu kaza shine wanda mun kadan ce mun ga so mai ishara zuwa gari sai da mun kai karatu ga shi garibi din ko wanda mun ga ci akwai wanda ake ci ma watan akwai garabatun nisbiyya to kusan kamar shi din ne dan zama yi magana kai wato shi wannan hadisin nan wanda yake hadisi wanda yake fardi din nan abinda an misali shi shine wato kamar da mai mun kafa cewa kamar watan wato shine wal fardu ma qayyartahu abinda kaddabe bai ce shi bi thiqatin da wani wanda yake sika to misalin hadisi wanda sika ya kadaita da shi kadai kamar hadisin nan wanda manzo Allah sallama aka ce manzo Allah kana rasulullah sallama ya qara'u fil adha wal fitr bi qaf wal qur'an al majid wa yaqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al qamar wato shine hadisin da yake cewa a cikin sallar sallar idi sallah babbar da sallar layya sallar babbar da kalama kamar yadda Bahaushe yake cewa ko wato shine sallar sallar layya kenan da kuma sallar azumi cewa manzo Allah sallama yana karanta wato kafuwal qur'anil majid sannan kuma yana karanta iqtilabati sa'atu wa shaqqal qamar to wannan hadisi ne wanda ba wanda ya ruwaito cikin siqatu sai damratu bin sa'id al-mazini shi kadai kadai ta daga shi daga ubaidillah bin abdullah daga abu waqid al-layfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam muslim ya ruwaito shi da kuma ashabus sunan sun ruwaito wannan hadisi din to sannan sai akwai ibnu lahi'a shi kuma ya ruwaito shi watan ta hanyar da ba siqatu ba ita kuma saboda shi an ci dha'ifi ne shi a wajen jumhurin malamai aka ce lokacin abin da ya faru haka saboda ya samu ikhtilafi lokacin da littafin shi suka kone to wannan shi shine watan kaga nan shi can da an kai magana cewa watan an roce shi ne daga watan cikin siqa zabratu bin sa'idin shi kadai ya roce shi to ba a samu wani siqa daga cikin siqatu ya roce shi ba sai shi kadai sauran waɗanda an ga samu sun roto su kuma dha'ifai ne saboda haka ba a lissafa su ba a lissafa dha'ifi in ya zama wancan siqa shine abin da yake so kai gwada maka ga fardi wanda siqa kawai shi kadai roce shi a cikin siqatu ba wani wanda ya roce shi sai shi kadai kawai shine abin da yake so ya gwada maka kawai to wannan shi da haka ibnu lahi'a ya roce shi kuma dha'ifi ne ta wajen jumhurin malamai saboda kasancewa ya samu wannan ihtilali na saboda konewa littafin shi domin ya roce shi daga Khalid bin Yazid daga Zuhuri daga Urwata daga Aisha radiyallahu anha wannan shine to sai shi kuma misali na wanda watan marwayaci mutum daya ya kadaita da shi kuma wanda mutum daya ne kawai ya roto shi wato shine kamar hadisin da aka samu wanda an karoto daga Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama awlama ala safiyyata bi tamlin wa sawiqin manzo Allah sallama yayi walima ga sayyida safiyya da aka yi aurenta da dabino da kuma gari wanda aka yi abinci wanda aka yi abu wanda aka yi na abinci to wannan ya roto shi ne shi watan daga ainihin watan Zuhuri shi ya roto wannan hadisin daga sayyidina Anas shi kuma sai Bakar bin Wa'il ya roto shi daga Zuhuri din shi kuma ba wanda ya roto shi daga Bakar bin Wa'il shi kuma sai baba ne Wa'il bin Dawud shi kuma shi ya roto shi ga dan shi don haka shi kuma Sufyan ibn Uyayna sai ya roto shi daga Wa'il bin Dawud din shi kuma don haka duk da yake an roto shi ta hanyar watan daga Zuhuri din ta wasu hanyoyi amma sai dai matsayin garibi yake ma'ana fardi yake ta hanyar nisba cewa ba wanda ya roto shi daga Bakar bin Wa'il din sai baba ne shi kadai Wa'il bin Dawud din saboda kasancewar shi watan ba wanda ya roto wannan hadisi din daga Bakar bin Wa'il sai baban nashi Wa'il bin Dawud to shi yasa ake ce mashi fardi din wannan shine to yana fatan an fahimci shi kuma wannan shi ma abin da yake magana din to wannan shine abin da yake nufi da yake magana akan shi kuma wanda watan aka samu wanda wani ya kadaita da shi ya mutum daya daga cikin marwayata din sannan bayan wannan akwai wata har yanzu shi wannan hadisi fardi din akwai don da makocin suna ce mashi fardun akwai fardun muqayyadun akwai kuma watan fardun muqayyad suna cewa dama kashi biyu ne akwai shi fardun muqayyad din akwai kuma watan fardun mutlaq da kuma shi wanga fardun muqayyad din to akwai fardun mutlaq shine kamar watan waɗannan da mun ka ba da misalin da su gadin na wannan ruwaya ta karatun watan sallar Eid din to shine suke cimhi da fardun mutlaq na fata an fahimce shi sannan sai shi kuma akwai wanda suke cewa shi kuma fardun muqayyad wato shine kamar hadisin da suke cewa an roto daga Imam Muslim ya ruwaita daga sayyida Aisha radiyallahu anha cewa watan wallahi laqad sallaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alabnai baydaa fil masjidi sahalin wa akhihi cewa manzo sallama yayi salla tanga ya'yan baida a masallaci shine sallar janaza kenan sahalu da kuma dan uwan shi to anan shine al-Imam al-Hakim sai ya ce to wannan hadisin watan mutanen Madina su kadai sun ka kadaita da shi ya domin duk marwata ne gaba daya daga cikin mutanen Madina ne. Wannan haka kamar yanda wani daga cikin mai littafi mai suna littafin sharhi ita wannan littafin na Amazuwatul Kuniya din mai suna At-Ta'liqatul Athariyya. To kamar da ya kawo haka yace to Imam al-Hakimu ya ce shi wannan hadisi din watan watan mutanen Madina kawai ne su kadai suna kadai ce da shi ya. Sannan sai ya ce an ruwaito shi watan har yanzu da wani sanadi shine daga Musa bin Uqba daga Abdullah Wahid bin Hamza daga Abdullah bin Zubair daga Sayyida Aisha, amma dukkan su mutanen Madina ne gaba daya. To saboda haka wannan shine matsayin kaga wanda yake suke ce ma ito kaga irin wannan wanda mutanen su kuma gari ne su haka dai ta ko tun da mun hakura shi mala wanda yake so gara mana yana so dai ko ce ya nuna muna watan cewa shi hadisi na wanda yake jafardi wanda ya takaita ne ga wani thika ko kuma mutanen wani gari ko kuma wanda ma wani maruwaci shi kadai ya ruwaito. To duk mun ji misalin su yanzu shine wal fardu hadisin da ake ce ma fardi shine ma kayyartahu wanda ka hadisin da ka kayyade ka dababace shi bi thiqatin da wani thika shi kadai ya ruwaito shi cikin ausaku cikin thiqatu ba wani wanda ya ruwaito shi sai shi kadai a wajami'in ko kuma wanda mutanen wani gari su kadai sun karuto shi kamar wannan hadisin da mun kai magana din wanda cewa mutanen Madina su kadai ne ruwaito din au qasrin ko kuma takaitawa ala riwayatin bisa ga ruwaya daya kamar wancan da mun kafa duka din shine sai yace wama bi allatin gamudin aw khafa muallalun indahum qad urifa yace wama bi allatin gamudin duk hadisin da yake da wata illa boyayya aw khafa ko kuma wanda take watan mantatta ma'ana hadisi wanda yake yana da illa boyayya sosai duk boyayya kamar daga mud mai buyuwa da kuma kalmar khafa yana san duk buyuwa ke nufi da suwa. To sai ya ce to shi wannan shi yake ce muallalun muallali indahum awalin su shine ma'ana urif an san wannan hadisin da suna muallalun muallal indahum awalin su malamai din. To nan yana so ya gwada mana hadisi wanda yake ce ma watan muallal wanda shi hadisin nan muallal wato shine yanzu malamai zai gwada mana cewa hadisi wa ma bi allatin hadisin da yake da illa gamudin buyayya au khafa ko kuma take watan mai tsananin buya to in urifa an san shi wannan hadisi ne indahum a wurin su malamai muallalun a matsayin muallal wato shi hadisi na muallal hadisi ne wanda a cikin sanadi ne ko matani ne zama akwai wata illa wanda za ta yi suka a cikin ingancin shi amma kuma a hali ga hili inda zaka duba ga hili karara sai kaga kuma kamar wannan illa bai da ita sai kaga kamar babu wannan illa din gare shi. To irin wannan shine suke nufi shi ake ce ma watan illa din wanda in ba an tsaya sosai da gaske ba an fahimta ba to ba lalle ne a gano ita wannan illa din ba. To wannan shine shi kuma yanzu zamuji abinda suke nufi da shi wannan hadisi wanda ke muallal din wato anan shine kamar yanda wato akwai al-Imam al-Hakim kamar yanda shi wannan malami wanda ne fada dazun wanda yayin wannan sharhi na littafin manzum wanda da yake wannan littafin yana da sharuhani da yawa fa an fahimta. To amma dai mai wannan At-Ta'liqatul Athariyya din ya kawo cewa wato kamar al-Imam al-Hakim a cikin littafin shi na Ma'rifatu Ulumil Hadisi wato ya lissafa kusan jinsi daidai har guda 10 na nau'o'i na ita wannan illa din da ake magana din kuma duk ya bada misalai a ciki. To amma dai daga ciki sai ambaci kadan daga ciki waɗanda ba dudduka ba wanda daga cikin abubuwan misalan wato shine akwai hadisin da yake muallalus sanadi wanda yake yana da illa a sanadi wanda muallalus sanadi din nan shine kamar hadisin ya Ali ibn Ubaydin daga Thawanis Thauri an Amr ibn Dinarin an Ibn Umar marfu'an albayyani bil khiyari wanda yake cewa an samu wannan hadisi wanda ya Ala ya ruwaye shi ya Ali ibn Ubaydin ya ruwaye toshi daga Thauri watan shi kuma daga Amr ibn Dinarin shi kuma daga Abdullahi ibn Umar zuwa ga manzon Allah shi kuma daga manzon Allah wanda yake cewa albayyani bil khiyari mutane bi suna da zabi a cikin masu ci na kayya. To shine sai yace shi ya Ala sai yayi wahani a wajen Sufyan ibn Thauri din an gane a cikin zance ne da yace Amr ibn Dinarin don haka shi Amr ibn Dinar din nan ne wato ba Amr ibn Dinar dinarin bane Abdullah ibn Dinar ne shi kuma sai wahami ya sanya Amr ibn Dinar din don haka sai a ce mashi muallalun ta hanyar wannan kuskure din da ya samu din kaga nan ne in ba wanda ya sani ba da za a gano irin wannan ina fatan an fahimta ta da cewa shi hadisin yana da sahihin matani amma dai kaga gashi an samu wannan watan wahami din wannan kuskuren da an ka samu daga shi ya aladin ta hanyar canza wannan din sannan kuma akwai mu'allalul matni shi kuma wanda yake mu'allalul matni misalin shi shine kamar hadisin nan da kore karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah wanda aka ruwaice shi wanda katada ya ruwaito daga Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa Anas bin Malik yana cewa sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakr wa umara wa usmana fa kanu yastabtihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim wanda shi katada yake cewa Anas bin Malik yace sallaitu khalfa rasul halfal nabi sallallahu alaihi wasallama nayi salla bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa abi bakr kuma da abubakar wa umara da umara wa usmana da usmana to dukkan su kuma fakanu yastabtihuna bilhamdulillahi rabbil alamin sun kasance suna budawa da cewa da alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba su ambatun bismillahir rahmanir rahim ma'ana wai ba su yin bismillahir rahmanir rahim cikin sallah to anan sai malami suka ce wannan hadisi wannan mu'allalul matni ne saboda wato wannan shi agwace wannan hadisi ne daga shi Qatada shi kuma Qatada shi da ne wanda ya rutu hadisin daga Anas bin Malik shi Anas bin Malik iyakar abin da yace sallaitu halfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakrin wa umara wa usmana wa fakanu yastabtihuna bilhamdulillahi rabbil alamin bakin nan magana Anas bin Malik ta kare shi kuma cewa fakanu la yazkuruna kalmar cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ba su yin bismillahir rahmanir rahim shi kuma magana ce ta Qatada da yaji Anas bin Malik ya faɗa haka ne shi kuma sai ya sa tashi fahimta ciki da ya fahimta na cewa ai sai ya fahimci cewa kamar yin bismillah din ne Abbasi an fahimta to shikenan sai ya ƙara da wannan amma bakin maganar Anas bin Malik shine bakin inda faka nu ya sarta ku da bilhamdulillahi rabbil alamin nan ta tsaya babu la yazkuru da bismillah wannan ita magana ta Qatada ce to wannan shi yasa aka ce kuma shi muslim shi kadai shi ya kadaita da yau ruwaya wanga karin na la yazkuru da bismillahir rahmanir rahim amma ruwaya da sun kai da mafi yawan malamai sun ka ruwaito da wanda shi kuma sun kai ittifaki da Bukhari ita ce bakin sallatu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Usmana faka nu yastabtihu na bilhamdulillahi rabbil alamin to bakin nan ne haka take a cikin sahih Bukhari ba wannan la yazkuru da bismillahir rahmanir rahim saboda haka wannan fahimta ce ta shi Qatada sai ya shigar da ita bisa ga fahimtar da yayi ana kuskure na ya aka ko yana nufin ba a karantawa din ne wannan shi yasa al-Imam Shafi'i da Daruqutni da Baihaqi suka ce wannan hadisi to mu'allalun ne shi ya saboda haka ya zama mu'allalul matni ne yana da illa ta matni wannan shi yasa shine yake ce ma illatun khafiyya wanda yake malamai masu zurfin ilimi su ne suke yin dogon watan bincike har su gano yanda lamarin yake shi yasa al-Imam Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki al-Makki al-Tafi shina al-Manhaj al-Latif fi usul al-hadith al-sharif yake cewa wannan nau'i din wato yana daga cikin mafi zurfi mafi kuma watan boyuwa na ilimi na bangaren ilimin hadisi sanin wannan illa din nan saboda boye take sosai shi yasa yake cewa Allahu khafiya yace shi yasa kaga ba kowane malami ne yayi magana daga cikin ta haka nan sosai ba sai kadan daga cikin malaman hadisi din kamar irin Imam kamar Bukhari da Ali ibn al-Madini da Ahmad da Abu Hatim da Abu Zur'a da Daruqutni da wasu masu kama da su kadai ne suka yi magana akan haka saboda zurfin watan irin wannan din kamin a fahimci saboda haka shine yake ce ma illatun khafiyya to wannan shine illatun khafiyya shine wanda ainihi anan din shi malla yake ga mana cewa wa ma bi illatin gamudin dukkan watan hadisin da yake da illa wanda suke boyayya au khafa ko kuma ta zama rufaffa to wannan hadisin shi yake cewa mu'allalun hadisi mu'allali indahum kad urifa haqiqa an san shi haka nan din indahum wurin su malamai masana hadisi din to saboda haka wannan shine hadisi wanda yake mu'allal to kuma za mu tsaya nan insha Allah sai mun saki dawowa muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu kun gyara ba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan rukun Allah ya biya mu dukkan bakwato mun na khairi dukkanin abin da muke fata na alkhairi Allah ya tabbata mana ya bamu abinda don muka tsoro na sharri Allah ya kare mu daga dashi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.